Manunia. Sannan sanni dai mahukunta a Nigeria na ci gaba da mai da hankali akan wada ta kasa da abinci.
Abinda muke tunani in Allah ya yarda, jihar Jigawa za ta bada kashi 30 na shinkafar da za a ci a Nigeria.
In gaskiya akai so kuma ana so budget da zai aiki saboda kawo da yunwa a gyara budget din nan a ƙara mata kuɗi.
Game da hawa da saukar farashin mai a Nigeria kuwa masu warbaki ne ke cewa gwamnati ce kawai ba ta son ganin ta yi wa 'yan ƙasar ta sauci.
Gwamnati ke kan mulki yanzu ba ta da wani tunani na ta sake koma a yi wa ɗan ƙasa tallafi a kan abin da ya shafi mai. Amma za ta iya ba tare da ya sara.
Kasashen Ghana da Niger kuwa cewa suke suna da babban burin samun taimakon tabbatar da ana tare daga shugaba Donald Trump ɗin da ya kama daga mai shugabanci.
Amurka na taimaka ma Ghana kan yakin ta'addanci.
Abinda muke dako ga wannan sabon shugaban ƙasa a ƙasarmu ta Niger shine mu samu hulɗa kyakkyawa da Amurka.
Waɗannan fasomin da muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku zaci wannan shiri na Manunia. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da kan baje bayanai babu muzanci. Shiri na 205 cikin jerin shekaran Manuniyan da ke jirge jawabi cikin harshen Hausar da babu ha'inci. Ha'incin kuma shine gwamna Umar na madin jihar Jigawa yace za su tabbatar da sun tunkuɗe don haɓaka harkar noma da samar da isasshen abinci ta yadda babu wani dogon turanci.
Mun kafa santoci guda 60 a jihar nan. Kowace mazaɓaɓɓen majalisa da take jihar nan akwai santa guda 2 a kafa. Kuma kowace santa za a kai mata tantan guda 5, za a kai mata injin casa guda 2 da abun shuka da abun feshi da dukkan kayan noma da take tsammani za a kai a kowace santa. Duk wani mutumin da yake jihar Jigawa zai iya zuwa ya bada kuɗi a matsa haya kuma za mu yi shi a cikin rahusa inda talaka domin dan su aka yi dama. So a bisa tsarinmu da tunaninmu jihar Jigawa a zuwa wani lokaci mai zuwa yanzu dai mu ne jiha ta farko wanda suka fi kowace jiha noman zo. Mu ne jiha da muka fi kowace jiha noman riɗi. Mu ne jihar da muka fi kowace jiha noman alkama. Kuma mu ne na biyu a noman shinkafa. So abinda muke tunani in Allah ya yarda, jihar Jigawa za ta bada kashi 30 na shinkafar da za a ci a Najeriya zuwa wani lokaci insha Allah. Haka zalika muna tunanin jihar Jigawa za ta iya bada kashi 40 zuwa 50 na alkama da ake bukata a Najeriya.
Sai dai shi shugaban kwamitin kula da ma'aikatar ayyukan noma a majalisar dattijan tarayyar Najeriya Sanata Salihu Mustapha cewa yake kankantar kuɗin da aka ware wa harkar noma cikin kasafin kuɗin wannan shekara alama ce da ke nuna cewa gwamnati ta gaza baiwa harkar noman muhimmanci.
Budget da shugaban kasa ya kawo mana na shekarar 2024 din nan in gaskiya akai so kuma ana so budget da zai aiki saboda kawo da yunwa a gyara budget din nan a ƙara mata kuɗi. Domin in kuka tuna shekara da ya wuce budget da aka kawo a percentage ɗinta ya zama wajen 4.7% na annual budget din. So mun lura wai budget da aka kawo wannan shekarar maimako a samu ƙari ta ɗan samu ɗan raguwa cikin shi yasa muka ce dole a duba hanyoyin da za a taimaka a gawar wannan budget at least a ce an ƙara zuwa gaba domin kar ku manta Najeriya tana cikin kasashen da yake wai sun sa hannu a wata agreement da aka ce kowane kasa ta samu ta dinga ware 10% din annual budget ɗinta ma harkar noma. Shi yasa muka ja hankalin ita gwamnati dole a sake duba wannan budget ɗin saboda ita harkar noma ta samu biyan bukatanta.
Game da maganar farashin mai a Najeriya kuwa mataimakin shugaban kungiyar masu motocin da kuma mai a Najeriya reshen arewa maso yamma Alhaji Sani Idi ɗan Fulani ne ke cewa gwamnati dai za ta iya saida wa talaka mai a farashi mai sauki idan dai za a saida adalci.
Gwamnati da take kan mulki yanzu ba ta da wani tunani na ta sake koma a yi wa ɗan ƙasa tallafi akan abin da ya shafi mai. Amma za ta iya ba tare da ya sara. a cikin gaggamai da ake hakowa akwai wani adadi wanda ake warewa wannan na cikin kasa ne in aka ce okay yau Dangote gashi nan sai a biya kudin hakowa da kudin taciya shikenan sai a saida mutanen jama'a man a wannan farashi
bana an ce an yi budget din wannan shekara ta 2025 za a dinga hakar gangar mai miliyan 2 kamar kana tare daga cikin wannan adadi a ware wani
akwai ne ba wai a ware bane a cikin wannan adadin akwai na cikin kasa
a bisa doka
eh amma da yake da lokacin da ba refineries masu aiki gaba daya ke hankada shi shine kaji watannin baya ake cewa a bada mai da naira a saida da naira wannan man ne wannan wanda ake hakowa da yan kasa din ba wancan dai da ake bangaren da ake
nasayarwa
sai ake fitarwa neman kudi ba wannan bane wancan ba zai tabu ba wannan saboda bukatar cikin gida ne ko a saida shi da arha ko da tsada wannan dai bukatar cikin gida ne
su kuwa masana harkokin tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa irin su Malam Irba Ibrahim na Ghana cewa suke zuwan shugaba Donald Trump a karo na biyu zai ƙara ƙarfafawa ƙasashen biyu zumunci
kan lamarin tsaro akwai kwararren alaƙa tsakanin Ghana da Amurka domin ita Ghana tana samun tallafi a gun Amurka kan lamarin tsaro suna turo mana masu horo haka kuma akwai jami'a da aka bude ta na Kofi Annan International Peacekeeping Training Center saboda shi zaka ga agaji na fitowa a gun Amurka sannan na biyu na yau da kullum Amurka na taimaka ma Ghana kan yakin ta'addanci saboda wasu matasan mu nan wani lokaci ma wani talibin jami'a a Ghana ya je ya joinin irin kungiyoyin da ke yaki aka kasan waje to akwai wasu lamuran da suka shafi tsaro da ita Amurka ke taka kafan Ghana ta ce cikin ayyanku ga daya ko biyu danga sun je sun samu horo na harba bindiga ko jefa bam da sauransu saboda shi alaka ne kan lamarin tsaro Amurka na turo mana irin motoci da ake bukata kan da dai iyakokin mu har sakan da Burkina Faso kan da dai Ghana wurin patrol wurin bincike kan da dai ayyaki ai kasan Ghana da irin hare-hare
shi ma dai Malam Abdulmumin Usman na Jamhuriyar Niger ya ce suna ganin rantsar da sabon shugaba Trump zai kara karfafa kararin kawance tsakanin Niger da Amurka ta hanyar jakadanci
abinda muke dako ga wannan sabon shugaban kasa a kasan mu ta Niger shine mu samu hulɗa kyakkyawa da Amurka hulɗa wadda take kyautata diplomasiya da kyautata kuma harkoki na tsaro da sauransu abubuwan da muke tunkara kalubale yanda muka tunkara na tsaro a halin yanzu da na tattalin arziki da wasu zantuttuka wanda suka shahi wato kawance na cikin duniya idan muna bukata muna son Amurka dauke mu wato kasa daidai da kowace kasa cikin mutuncin mu kuma ta kawo mana wato gudunmuwarta duk sa harkar tsaro muna son mu yi abuta da Amurka don saboda suna da kwarewa bisa ga harkar tsaro da yaki da wannan annoba ta ta'addanci kuma bisa ga tattalin arziki ma muna neman nan ma mu samu wato kawance da Amurka don saboda mu haɓaka tattalin arzikin mu ta hanyar gin hanyoyi da sauran ma'aikatu zan baka misali a nan kasar Niger a birnin Yamai wato gada ta farko wadda an ka cikin kida bisa gurbi wanda ya haɗa bangaren biyu na birnin Yamai Amurka ta yi mana kuma a baya bayan nan ma cikin abin da ake kira cooperation ɗinka ta mana hanyoyi masu kyau
ya ka batutuwan da zamu yi bajin muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa kara karewa suke kullun kwanan duniya kuma babu wani kawanci domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 854 ne su yi sallamar sakin kudin da akan su ne dama ake ta faman yi musu fadanci kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma da su da mumuni barman jamhuriyar Niger da Idris Abdullahi Bako na Ghana sai Mahmud Ibrahim Kolin jihohin Kano da Jigawa da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudanar dawo mana da muryoyin da babu habaici ni Isa Lawan na garin Ikara da kan shirya gabatar ne ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya